أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته zamu ci gaba da karatun littafin mai albarka al-jami'us sahih na al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala a rage gantsan kuma sun yi ne da su uku uku karan ma zai hana yan baya ji yin yake ce wan da tahimi albarka na al-imam al-bukhari al-jami'u sahih rahimahullahu ta'ala cikin kitabul azan zamu tashi babi na manta adadin darasin ko 121 ne ko 122 ne ina ga ko da bi ne zamu tashi cikin kitabul azan babi na 146 man lam yara at-tashahhud al-awwal wajiban li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qama mina raka'atayn wa lam yarji kahin muhara akwai fa'ida wadda yana cikin nazarin tafsirul baharul muhit na al-imam abu hayyan al-andalusi rahimahullahu ta'ala ganta kuma fa'ida ce mai kima dan saboda cikin nazari na ba ina takaita shi ba akan abin da ya shafi ilimin luga ko ilimin hadisi kadai ya kamata mutum ya kasance mai neman ilimi ne mai neman fa'ida ne cikin kowane fanni ya kasance kana da nasibi kana da tsarin da kake abin da kake karanta na fa'idan tuwa a cikin janibin tafsiri yanzu ina cikin karatun tafsirin al-baharul muhit na al-imam abu hayyan rahimahullahu ta'ala cikin ilmul aruz cikin ilmul lugha cikin ilmin kaza duka ya kasance mutum kada yayi banza da ko dai dan dukkan su ilimi suna da tarabut duk wani dayan da ya kasance kana da naqasu a cikin shi kana da tawaya a cikin shi to sai ya kasance ka ga wannan tawayar wata ran kai kuka da kanka akan ta duk wani ilimin da ka gani cewa na kaza kai kana takhasusun shari'a ne ko kana takhasusun lugha ne ka ce wancan bar kai ihmalin shi kake kula da shi to wata ran a cikin takhasusun na cikin abin da kake karantawa na kan na shari'a zaka gamu da wani abin da in baka san wancan ilimin baka mai da su diye yi nuni har abada ba zaka fahimce shi ba dolan ka zaka hakura ka wuce shi baka san shi ba kawai to amma in ya kasance cikin kowane ilimi kana da nasi bayan ka karanta a wajen malamai ba wai da nazari ba haka kawai bayan ka karanta a wajen malamai kuma ya zama ka samu ta'asilul ilmi a cikin wannan fannin kuma ka ci gaba da nazari da bincike da wannan mutum zai samu tabbatuwa cikin wannan fannin ai al-asabirul misal abinda malamai suke bada misali gashi ilmin arud ilmi ne wanda wasu suna ga bayyana wata ahammiya mai yawa shine ilimin da ake wanda bai da ahammiya to in ka shiga baban tafsirin qur'ani akwai ayoyin da in baka da ilimin arud har abada ba zaka fahimce su ba zancan kai ka fahimce su ko an maka bayanin baka gane ba ko dai baka iya ganewa ba zaka gane ba amma allamnahu shi'ra wa man bagilahu Allah ya ce annabi mu karantar da shi waka ba kuma bata dace da shi ba qur'ani mun yi ta gani cikin ayoyi yana ta cewa wannan qur'anin ba waƙe bane kuma akwai ayoyi wanda aka dauka aka auza su bisa wazani sun zo daidai da wani bahar na shi'iri to wannan in ba kai nutso ba a cikin ilimin arudikin har abada zaka zama cikin rudu ko bayani aka maka baka ganewa tunda ga su akwai ayoyin da sun zo daidai da in aka hauda su wazanin wani bahari na shi'ir zai zo da saboda waƙe shi'iri wannan waka baiti yin shi wazani ne a hauda shi bisa wazani ya zo daidai kawai zaman sunan shi waki to akwai ayoyin da an hauda su bisa wani bahari suna zawwa daya suna zawwa daidai kuma Allah ya ce a Qur'ani babu waki to wace amsa zaka bada ko bayanin zan ma mutum in dai ba yana da ilimin arud ba har abada bai gane to kaga ilimin arud ne wanda ya kasance ake ganin kamar bai da muhimmanci to gashi zai kasance wasu ayoyi na Qur'ani in baka da shi ba zaka ma fahimce su ba zancan ka fasara su ba in aka kawo maka wannan iskalin baka isa ka bada amsar ba in an samu wani dan cikin bidaya na ilimin arud ya san buhur ash-shi'riyya wannan guda 16 sai ya dauko su ayoyi ya hauda su bisa wannan wazanin kuma sun zo daya ya tambaye ka kuma wanda kuma wannan sai mutun ya kasance ya san az-zihafat wal ilal na abin nan zai iya fahimtar mai wanda mafi nauyin babi a cikin ilimin arud az-zihafatu wal ilal in ba ya fahimce shi ba ya yi nutsu a cikin shi da wuya zai fahimci duk bayanin da za a mishi koda san ilimin arud to wannan ajanibin tafsiri kenan to wannan duka ina so in nuna mana cewa kowane ilimi yana da muhimmancin shi a cikin ilimin mukana addini shi yasa a karatu na zaure babu zancen wani tafassusi komai mutun yake ba zancen cewa kaza tafassusi yana malaman da muka yi karatu wajen su duka wannan littattafan a gaban su muka karanta ba zancen cewa a ai shi tafassusin shi shari'a ne ka ta mun shi luga dukkan su littattafai ne wanda a gurin malami dai zai ga ya kasance wasu a hardace ma a cikin nan gurin abinda na gani cikin muqaddimar shi Allahumma Abu Hayyan rahama da gafara ya rasu a shekara ta 745 tafsirin shi tafsiri ne al-lughawi an-nahawi irin tafsirin Zamakhshari rahimahumullahu ta'ala haka irin tafsirin Ibn Athiyyah al-Muharrar al-Wajiz tafsiri ne da ke karkata wajen fassara lugha da irabi na ayoyin Qur'ani to ana sara ma Abu Hayyan a wannan janibi a cikin muqaddima magana ce yayi zance ne yayi wanda zai ya zaburar da mu wanda zai zaburar da mu akan tashi wajen neman ilimi al-imam Abu Hayyan yake cewa kahinya mun san ta magabata idan za su yi rubutu yadda muka san masadir wal maraji to wannan masadir wal maraji ikin dukkan su magabata wannan tsari ne na rubutu nasu in za su yi rubutu su kan nahwu duk wasu littattafai abinda aka rubuta kan nahwu sai sun tattaro su gaban su zai babul mubtada wal mubtada to duka sai ya leka kowane littafi ya karance duk abin da ke cikin mubtada mai aka ce kahin shi ya rubuta nashi dan saboda bakon abu yake so ya kawo ba maimai ba to wannan daga cikin akwai al-baharul muhit na lugha na lugha yi wannan kahin ya wallafa shi aka ce sai da ya tattara masadir wal maraji manya-manyan ilimin nahwu a gaban shi guda 2000 da yake rubutu a kan shi sai da ya hada guda 2000 a gaban shi da yake rubutu to Abu Hayyan shi ma haka nan ya tattara manya-manyan littattafai na lugha kahin shi yasa yake yawan ihala yana ba mu tarihi bayanin shi akan yadda ya lazimci ilimi ya maida shi abokin shi yake cewa cikin tafsirin shi wa ma zirtu milladun man yastu atatala mazlil ulama wa anhazul fuhama wa uragibuhum majalisuhum wa nafisu fi nafa'isihim asluku dariqahum yace ban gushe ba tun lokacin ina dan yaro tunda hankali ya zo mini yarinta ta kananta ina ta dalibta a wajen malamai wa anhazul fuhama ina ta ketawa wajen masu fahimta kuma ina kwadayin zama da su ina neman abubuwa masu tsada na wajen su asluku dariqahum ina shiga hanyar su wa atabahu fariqahum kuma ina bin kungiya kungiyar su ta ilimi kowane fanni na ilimi yace fala antakilu illa min imamin ila imam banda cirata sai daga wani malami zuwa wani malami wala atawakkalu illa zuratu allah banna hawa atawakkal shine hawa na daga cikin abin shi littattafai na lugha da muke gani su shu'ara'ul jahiliya su ishiriniya da sauran su littattafai su maqamatul wadiu zaman da sauran su wanda dai su ake mutum ana karanta su ne dan saboda su su baka damar duk littafin da ka dauko zaka karanta zaka fahimce shi da sauki ba tare da wata kalma ta kwanance maka ba to wannan yana daga cikin littattafan da in ba irin wannan lugha ka karanta ba zaka fahimci komai ba a cikin shi shi yasa a ciki yake cewa fasamuhu am fahmi hadhal kitabu masadud duk wanda ya kasance akan ilimin balaga ilimin nahwu bai yi zirhi a ciki ba fahimta shi a cikin littafi na kunnan shi kurma ne kada ma ya sa kafar shi ciki ba zai fahimci komai ba to kalmomin ma da yake amfani in ba ka yi zirhi a lugha ba zaka fahimci me yake nihi ba wala atawakkalu banna hawa illa zaratu allah sai tsololuwa ta nesa da inda ka ga naje wajen nahwu ne wajen fiqhu ne sai naje wanda ya kai kololuwa wajen ilimin wannan fa kam sadarun auda'atuhu ilmuhu sadri kirji nawa nawa ne mai yawa ne wanda abin da ke cikin shi sai da kirji na ya kwashe shi inna jinal lazimci malami sai na kakkabe duk abin da ke wajen shi zambar gurin yace wa hibrun afnaitu fi fuadihi hibri kaga hibr da hibr duka rubutun su daya wa kam hibrin mafi yawa babban malami al-hibr ana cewa ibn abbas hibrul umma wa tarjumanul qur'an yace afnaitu fi fuadihi hibri tawada ta nan kuma al-hibr tawada ta ta kari abinda ke cikin shi wa imamun kasrat bihi al-ilmam wal alam adla'atu ma'ahu al-istilam yace nawa nawa ne shugaba cikin ilimi wanda nan nutsu nike ta zuwa a wajen shi na rataye gare shi sai da na samu daukaka akan shi ashnaful masami'a ina jin dadi da abun kunne abubuwan ratsa kunne bi ma atahassadu al'uyuna abinda ido zai yi hasada akan shi ashnafu akwai litahi da ake cewa tashniful masami abinda ke sanya kunne jin dadi atamattau ashnaful masami wa uzilu fi talabi zalika almalul musawwan ina ta cikin neman wannan dukiya wadda take boyayya ina dauko ta ina ciyatar da ita wajen neman ilimin nan wa artafi fi riyadin warifatu zilal kuma ina ta daukaka cikin dausayi fadama wadda take mai cikakkar inuwa wa akra'u fihi yadun safiyatu silsal kuma ina yin kiwo cikin tabki ina kwamfato ruwa na cikin tabki wanda yake tsabtacce mai dadin sha yana nihin malaman da yake zuwa ne duk ilimin duk fannin da zai nema to wanda ya san fannin ne ya kware mishi har zuwa dai inda Allah mishi rahama yake cewa faja'altul ilma bin nahar sahir wa bil layli samiri na sanya ilimi ya zama da rana shine abokin hirata tun daga asuba shine sahiri tun daga asuba muka kama hira da ilimi har dare wa bil layli samiri kuma cikin dare shine abokin zamana abokin hirata zamanu gairu kasir saribihu arastiba a lokacin da yace wani na ya karkatar da lokacin shi akan wasa akan wargi yara kanana abukan shi wa yahabbul lahaw wala ka hububu saba yana ta zabura cikin wasa kamar yadda iska ta asuba take zabura wa yarful fi madariful lahaw yana ta tamaka yarful yatafaktar yana tamaka fi madariful lahaw cikin idanuwa masaka ta wargi wa taqamu masu ardiyatu zahaw kuma yana sa riga ta sulken wasa wayi usir masarratul ashbahi kuma ya zabi abun horin ciki na fataluwa alala zatil arwahi akan dadi na rai abinda yake jin dadi na duniya kawai kamar fataluwa ce zawa zai ya wuce jin dadi na ruhi na ilimi shine wanda yake dawwamamme yace waya qadau nafaisal awqat yana yanke lokuta masu tsada wa khasaisu shahawati da kuma sha'awa da take kaskantatta sha'awa min mat'amun shahi wa markabun rawi wa malbasun bahi wa markabun khadi wa mafrashun wadi yace na abinci wanda yake mai sha'awun sha'awa da abun sha wanda yake mai kosarwa kuma da abun sa wanda yake na alfahari abun hawa wanda yake na burgewa na burge jama'a wa mafrashun wadi da shinhudawa da take ta kasance abun burgewa wanda duk wanda ya hauta zai ji dadin hawanta amma ni ina kwana a kasa ina cin abincin da ba na kima ba wa mansabun sani da matsayi wanda yake madaukaki yace wa ana atasawwadu abwabul ulama ni kuma kohon malame nan mai da matashin kaina anan nike kwana wa ataqassadu amasilul fuhama kuma ina nufatar manhuwa ta manyan manyan malame masu fahimta wa asharu fi hanadisuz zalam wa asharu na kasance ina rishin barci fi hanadisuz zalam cikin tsananin dare mai tsananin duhu al hanadis jam'in ina al hindis wanda al imam Abdullah ibn Fodu ya kawo shi a cikin wannan kinshi kasidatul jimiya ta shi mun san cewa ƴan uwa manyan manyan malamai wanda suka kasance an yi su a kusa da mu ido ya rihi akan kallon su kuma ma san wace irin kima wace irin daraja ta musu Allah ya musu ba Abdullah dan Fodu Allah mishi rahama yana da waƙe irin wanda ka san sun yi muqama wahala masu yawa kuma sun yi muqama wahala sun yi shu'ara'ul jahiliya wahala wanda Allah mishi rahama da shi da dan uwan shi Usman ibn Fodu ga su a Nigeria wanda shekara 200 da rasuwa amma littattafan da suka wallafa ko a magabata ba mun ga ba a cikin ilimin nahawu babban littafin da yake tutiya da shi shine Alfiya ta Ibn Malik baiti nawa ne baiti 1000 ko to Abdullah dan Fodu yana da Alfiya ta shi Alfiya ta ake ce mata ba Alfiya baiti 4444 wanda yake na nahawu ne kuma wanda abin da ya kawo ko Ibn Malik bai kawo kwatankwacin shi ba haka nan dan shi ma dan Fodiya wanda ya mutu yana shekara 23 amma littafin shi in ka je ka karanta ba kai saka fahimce shi matukar ba kai zirhi a luga ba haka nan shi ma Usman ibn Fodiya ke to su can gurin Nigeria da yake sun kasance sun san kimar littattafan suna cikin littattafan da zai asa su a karanta wanda wata ran insha Allah zan mu sanya kasidar jimiya muga irin yadda malam yake kawo kalimat wanda ba zai kai tunanin cewa ba ma larabci ne ko dai baka cewa larabci ne saboda larabci yare ne wanda yake mai yawa yare ne wanda yake mai fadi shi yasa Allah ya zabe shi ya sabko qur'ani shi akai kwana-kwanan nan ba jimawa a bakin wani malami ya ji tura sun zamana masu kula da yare na duniya, ana da yare 700,000 a yanzu a cikin duniya. A yaren nan 700,000 duka an yi ittifaki suna bin kowane yare tura akan abin da suka sa kansu yan jaraba ne. Bincike suke tsaya su yi na hakika, na keke-keke, na tabbas akan kowane yaren kalmomi nawa yake da shi wanda yake ake amfani da su a cikin yaren. Yaren da yake gaba-gaba a wajen yawan kalmomi shi ne Larabci, kalma 12,300,000, suka ƙididdige. Wanda ke bi mishi shi ne yaren Ingilishi, yana da kalmomi shi kuma 6,000 kawai. To kaga ina bambancin da ke tsakanin da na ɗaya da na biyu, bambancin da ke tsakanin su yayi ɗarin shi a yalwar kalmomi. To shi yasa zaka ga wasu kalmomi wanda a ran nan kawai anan ka gansu, anan gurin banda anan babu inda zaka taba ganin su a cikin littafin shi Abdullahi ibn Fodiyo rahimahullahu ta'ala. Kuma duka wannan ilimin yana yaban cikin kasidal jimiya, yana yaban babban malamin shi ne Malam Jibril na Agada, su wanda suka yi karatu a wajen shi. Yace wa yaqda'u nafa'isa wa mafrahi wa mansabu sani, yace ni kuma lokacin ina cikin neman ilimi, wa asbaru ala shazaful ayyami, ina hakuri akan wahala ta rayuwa sai wa da gobe, wa usiru ilma ala al-ahl wal mal, na zabi ilimi akan dukiya da ayaya da iyalai, wa artahilu min baladin ila baladin, ina ta cirata daga wannan garin zuwa wannan garin. A takaice dai wannan yana ba mu dogon labari na takaita shi cikin mukaddima ne tashi yadda yi bi hanyoyin har ya samu ilimin, yana kuma ba dan koyo magabata suke wannan dan zaburar da mu akan mu ma mu tashi mu bi hanya irin tasu, ba dan riya ba, babu riya a gaban su, inda da riya Allah madaukin sarki bai daukaka littattafan su ya ba su wannan kima. Suna yi ne dan saboda yi mana wa'azi, dan nuna mana cewa ga hanyar da ya kamata mu bi in muna so mu bi abin neman da suka nema. Al-Imam al-Bukhari ke cewa babu na 146, babu man lam yara tashahhud al-awwal wajiban, babu wanda ke bai ga wanda basu ga ba mazhabin wanda basu ga ba cewa tahiyya ta farko wajibi ce. Li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala min raka'atayn, dan annabi ya tashi daga raka'a biyu, wa lam yarji bai komo ba, da ko wajibi ce da ya komo. Nan Bukhari ya kulla mana baban har ya kawo istidlali tun cikin baban da ya nuna mana cewa wannan shine zabin shi. حديثي نقل ريتك وصل إشرين دتار علمامي كي تحدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني عبد الرحمن بن هرمز مولى بني عبد المطلب وقال مرة مولى ربيعة بن الحارث أن عبد الله بن بهينة وهو من أزر شنوء أنا رجتكين قبيلة دائكي كما أزر شنوء وهو حليف لبني عبد مناف أنا رجتكين وان دسك قل لك وانشيد بني عبد مناف وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أنا رجتكين صحابان النبي صلى الله عليه وسلم anna annabi sallallahu alaihi wasallam salla bihim az-zuhra, cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci az-zuhr tare da su. Fa qama fi raka'atayn al-ulayn wa lam yajlis, sai tashi daga raka'a guda biyu na farko bai zamana ba, ya mance tahiyya ta farko kenan. Fa qama an-nasu ma'ahu, mutane suka tashi tare da annabi hatta iza qada salata, har sai da ya gama sallah. Wa intazara an-nasu taslimahu, mutane suka jibi sallamewar annabi sallallahu alaihi wasallam kabbara, sai yayi kabbara huwa jalisun yana zamane. Fasajja da sai annabi yayi sujjada, sajjadataini sujjada biyu, qabla an yusallim kahin yayi sallama, summa sallama, sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallamci. Wannan hadisin Bukhari da malamai da dama sun kawo hujja da shi, kamar da yayi nuni akan cewa tahiyya ta farko ba wajibi bace, dan annabi ya mance ta kuma bai komo ba lokacin da yayi tsaye zuwa ga raka'a ta uku, inda wajibi ce da ya komo zuwa gare ta. Ita ta biyu wannan wadda sallama a cikin ta, mazhabin Malikiya ma haka ne, kamar yadda zan mu gani tabiin ita ce ake magana wajibi amma ba ta farko ba, ta tsakiya ba. Yace wa man zahaba ila anna tashahhudul awwal wal julus sunnah, wanda suka tsaya akan cewa tahiyya ta farko da zama gare ta sunna ne, sallah batta baci dan an barta, da gangan al-Imam an-Nakhai da Abu Hanifa da Auza'i da Malik. Kun ga da al-Imam Malik yasa cikin tawamin na Malikiya yake ta cewa tahiyya ta karshe wajibi ce, ta biyu sunna ce. Wa Shafi'i da al-Imam Shafi'i an rawaito daga Imam Ahmad irin wannan magana, amma abinda aka nassanto daga Ahmad yayi inkarin a kira ta da cewa sunna ce. Ahmad yayi inkari, sai yayi tawakkufi a cikin kuma ambata ta farilla ce, yace abu ne wanda Annabi alayhi salatu wassalam huwa amrun amara bihi Rasulullah, abu ne wanda Annabi yayi umarni da shi, ba za a ce sunna bane, albazai ce ba shi sunna ne, kuma bai yi inkari ba ga wanda suke ni bai amsa, bai bada amsa ba akan cewa farilla ce. al-Imam Sauri da al-Imam Ahmad cikin zahirin mazhabin shi da Ishaq da Abu Sawr da Daud Abu Sawr wanda muka ga akire shi can ran Litinin da Daud yake cewa in taraka wahida minhuma amdan badala salatu in mutun ya bar daya daga cikin tahiyatu da gangan sallar shi ta baci in ya barta dan mantuwa sai sujada sahau al-Imam Tahawi ya hikaito irin wannan daga Malik yace dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawwama akan ta kuma yace ku yi sallah kamar da ku gani ina sallah yace abin da yasa ya barta da nisyanan dan mantuwa ne kuma ya san sujudu sahau zata magance ta wannan ba shi ke nuna cewa ba wajibi bace ba an rawaito daga sai dai kuma nan gurin masala za a maida ta baban usulul fiqh abinda Annabi ya dawwama akan shi bai yi umarni akan shi ba shin za a dauke shi akan cewa wajibi ne ko sunna ne galibin malaman usulul fiqh sun tayi akan cewa sunna ake daukan shi ba za a dauke shi a furilla ba mujarradin aiki in Annabi ya dawwama akan shi shi ake kira da sunna a istilahin malaman fiqh wa qadru wa arwaito a gare shi kuma umarni da ita wanda zasu kira ta wajibi ne ba da hadisin da yayi aikin Annabi kadai ba suka dauka akan cewa ta zama wajibi a'a sun dauka hadisin da Abu Dawuda ya huddo daga hadisin Rifa'a ibn Rafi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa musii salati fa iza jalasta fi wasati salati fatma inna wutri fa zakai summa tashahhad sannan kai tahiyya kaga nan umarni ne umarni ko wanda daga Annabi ko Allah wajibi ne sai an samu abin da ya kautar da shi daga wajibtaka hujjawar wanda suka tai akan cewa ta farkon ma wajibi ce yace abun mamaki wanda suka saba cikin hudubar ta Juma'a suke cewa idan mutum bai zamna ba tsakanin su hudubar ba ta yi ba kuma ya rika cewa da mutum yayi sallar azhar guda hudu ba tare da zama ba a tsakiyar shi sallar shi ta yi kenan nan akwai tubka da warawar akan masu wannan mazhabi wa amma tashahhudul akhir amma tahiyya ta karshe da zama gare ta diyawa daga cikin malamai suka ce tana daga cikin farillan sallah duk wanda ya barta sallar shi bata inganta ba magana hasan ce da makahulu da nafi maula ibn umar da shafi'i da ahmad cikin zahirin magana shi da ishaq da abu sawr da daud ibn ali zahiri ibn al-munzir ya hikaito wannan daga malik kuma haka ne a malikiya mun san cewa tahiyya ta biyu farilla ce sai dai suna cewa iza nasiyahu khalfal imam hamalahu an idan bayan liman kake kammance ta liman ya dauke maka ita an rawaito irin wannan daga auza'i muhanna babban dalibin ahmad yake cewa an rawaito daga ahmad ma abin da ke nuni game da wannan Abu Mus'ab yake cewa duk wanda ya bar tahiyya sallar shi ta baci ya hikaito wannan daga Malik haka daga malaman Madina wannan tahiyya ta karshe ake magana an bar magana ta farko an wuce ta wasu jama'a suka ce ita ma sunna ce kamar tahiyya ta farko sallah ba ta baci dan an barta wasu haka suka tai daga cikin su akwai Nakhai da Qatada da Hammad da Auza'i kuma ita ce mashahuriyar magana daga Malik an dukarto daga Muhammad ibn Yahya al-Kahal daga Ahmad yake cewa wanda ya sallame bai yi tahiyya ba babu saki sallah gare shi yayi hujja da hadisin Ibn Buhayna Ibn Wahab ya hikaito dalibin Malik ne daga Malik yake cewa kullu ahadun yuhsinu at-tashahhuda wa in zikara Allah ajza'ahu anu duk wanda ya iya tahiyya ma ko zikirin Allah ya ta wadatar mishi zaman tahiyya bai yi ba sai yace subhanallahi kawai sallame ya wadatar mishi Ahmad a cikin wata riwayar da Harb ibn Isma'il al-Kirmani ya hikaito yake cewa idza lam yaqdir an yata'allama tashahhuda yad'u bima ahabba idan mutum bai samu ikon iya tahiyya ba to yayi addu'a kawai da abin da yake so in ya zamana zaman tahiyya yace Abu Hanifa ya wajabta zama gare ta daidai gurgurdan tahiyya ba ita tahiyya ba riwaya ce daga Sauri shi Abu Hanifa ya ta akan cewa zaman da zakai daidai gurgurdan tsawon tahiyya shine wajibi ba ita tahiyya ba an hikaito wannan magana cewa sunna ce wata riwaya daga Ahmad Tirmizi ya hikaito cikin Jami'i kin shi a safa hadis karkashin hadisi na 408 dan Tirmizi yake cewa a cikin riwaya Ibn Mansur yake cewa fa in wa kad qila wasu suna cewa fa illa mai tashahhud wa sallama magana Tirmizi a sunan kin shi idan mutum bai yi tahiyya bai sallame yace a tashahhud ahwan tahiyya sha'aninta mai sauki ne annabi ya tashi daga raka'a biyu bai yi tahiyya ba kuma wannan suka dauke shi akan cewa ba wajibi bane Tirmizi yace cikin su akwai wanda ya dauka akan cewa tahiyya ta farko wajibi ta farko ba wajibi bace saboda dalili da wannan hadisin wasu jama'a suka ce wajibi ce sallah tana baci idan mutum ya barta dangan ya hikaito mana da magana da ta gabata al-Imam Tirmizi wanda suka yi hujja akan cewa tahiyya farilla ce sun rawaito hadisin daga aka rawaito daga Abdullahi dan Mas'ud yake cewa kunna naqulu al-qabla an yufrana alaina at-tashahhud mun kasance muna faɗa kafin a farranta mana tahiyya kaga daga bakin sahabi yace qabla an yufrada alaina tashahhud muna cewa assalamu ala Allah assalamu ala jibril assalamu wadda hadisin zan mutarda shi nan gaba kaga me yace abdullahi dan mas'ud qabla an yufrada alaina tashahhud wanda dara gudu ne huddo shi yace hadisi ne mai inganci bazar da dabarani sun huddo shi ta hadisin abdullahi dan mas'ud yace annabi ya sanar da su tahiyya yace musu ta'allamu fa innahu la salata illa bi tashahhud ku karance ta dan babu sallah in babu tahiyya ciki amma shi wannan na karshen a sanadin shi akwai Abu Hamza da ifin jiddan ne inda dabarani ya huddo irin hadisi sai babu na gaba babu na 147 al-imam yake cewa babu tashahhud fil ula baban dake bayanin tahiyya cikin ta farko حديثي ندري تقوز لتلاتن إمام البخاري رحمه الله تعالى كتوا حدثنا قتيبة حدثنا بكر هو بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال كتوا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الزهرة النبي صلى الله عليه وسلم يأي صلى الزهر دمو فقام سيتاش وعليه جلوس أنا بن شزاما بيمن شزاما نسكيا فلما كان في آخر صلاته عندي كسن شيء أكرشان صلى شي sajada sajada tayni sai yi sujada guda biyu wa huwa jalis yana zamane kenan sujudus sahwi abinda bukhari yake nihi at tashahhud fil jalsatil ula fi salah abinda yake nihi da wannan baban da yace babu tashahhud fil ula shine at tashahhud fil jalsatil ula fi salah tahiyya a cikin zama na horko cikin sallah hadisin ibn buhaina shine hadisin da yake gabata kuma cikin shi akwai dalili akan cewa duk wanda ya barta da mantuwa sallar shi bata bace ba cewa zai yi sujudu sahwi din ya barta ya gabata cewa wanda ya barta da mantuwa tilbabil madi hukuncin shi akan baban da ya gabata amma mazhabin ahmad yake cewa wanda ya barta da mantuwa ya lazumce shi yayi sujada sujada sahwi zata dumke mishi ita in kuma da gangan mutun ya barta to kamar sallar shi ta baci kamar yadda zancen ya gabata hadisi ya zo cikin sahihi muslim daga aisha take cewa annabi alaihi salatu wassalam yana cewa fi kulli raka'atainit tahiyya cikin kowace raka'a biyu akwai tahiyya wannan hadisin a muslim bai haki ya huddo shi lafazin shi shi bai haki annabi yana cewa baina kullu raka'atainit tahiyya baina ba fi ba abu dauda ya huddo hadisi ta hadisin samarat ibn jundub yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu in mun kasance cikin tsakiyar sallar mu ne ko lokacin da zamu ƙara sallar mu yace ibda'u qabla at-taslim kahin ku yi sallama ku fara da cewa at-tahiyatu wat-tayyibatu was-salawatu wal-mulku lillahi summa sallimu kamar yadda zamu ga nau'i na tahiyya at-tashahhud ba'da raka'atayn tahiyya bayan raka'a guda biyu wa illam yusallim minhu isharatan ila anna kullu salati raka'atayn salatun tamma nuni ne akan cewa koda mutum bai sallame ba raka'a biyu kowace sallah ce mai zaman kanta sallah mun san cewa an ba wuturi ba Allah akalli raka'a biyu to me yin sallah az-zahr da sallah al-asr da zai zamana a tsakiya yayin tahiyya nunu ne ga cewa raka'a biyu matsayin sallah take koda baka sallame ba sai yayin tahiyya a karshen ta in kuma ya kasance zai tashi sai tashi zuwa ga ci gaba da wata sallah dan haka nan tsarin ta yake ya babu na 148 al-imam al-bukhari ke cewa babun fit tashahhud fil akhirah baban dake bayanin tahiyya cikin karshe yani al-jalsatul akhirah fi salah zama na karshe a cikin sallah al-imam al-bukhari hadisi na 831 ke cewa haddathana abu nu'aym haddathana al-a'mash an shaqiq ibn salama qala yake cewa qala abdullah yake cewa kunna idza sallaina khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam qulna mun kasance idan mun yi sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu ce na abdullahi wa na abdullahi ne shine ya gabata abdullahi dan mas'ud wanda yake cewa kunna naqulu qabla an yufrada alaina at-tashahhud sai dai ba a cikin nan sahih al-bukhari bane yake cewa qabla an yufrada alaina at-tashahhud anan gurin yake cewa in mun kasance in mun yi sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu ce kahin an karanta mana tahiyya assalamu ala jibril wa mika'il assalamu ala fulan sai su ta zano musoyen su tsira da amincin Allah ya tabbata ga wane da wance suna ta zano mutane da jibril da wane faltafata ilaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sai annabi ya waiwayo mana sai yace inna allahu huwa salam Allah shine mai aminci kenan ba za a ce ba assalamu ala Allah sunan nashi ne ba za a yi ma Allah addu'a ba fa iza salla ahadukum idan ɗayan ku yi sallama salla falyaqul yace attahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin yace fa innakum iza qultum zamu ga fasarata fa innakum iza qultumuha ku idan kun fadu wannan asabat kullu abdu lillahi azza wa jalla wannan addu'a ta samu kowane bawa na Allah salihun fis sama bawa nagari cikin sama wal arda da kasa yace ashhadu alla ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kenan nan gurin su baban su yi ma ɗan uwansu addu'a su yi ma jibril su yi ma Allah su yi ma kansu su yi ma wasu su zano mutanen to annabi ku an bashi jawami'ul kalim a cikin addu'o'i an ba annabi jawami'ul kalim tarashashan kalmomi wanda in kai za a bari kan addu'ar kaza sai kai ta zanawa da kaza da kaza da kaza to amma annabi sai ya ba mu addu'ar komi dan shi tashi ya kewaye ta yadda ta biya bukata kaga sunan suna ta zanawa to amma annabi sai ya ba su cewa wa ala ibadillahi salihin kaga ta shafi kowa bayan Allah na gari jibril ya shiga mika'il ya shiga mala'iku da aljanu dukkan sun samu sun shiga ciki inda zane ku zasu yi mala'ikun su ta zanawa sunan mutanen su ta zanawa da wani da wani da wani sai amince wani an kare ya tuna a ce amince wani anan gurin yake cewa inna ma khassal bukhari hadha alhadith bi tashahhud alakhir abin da yasa bukhari yake banci wannan hadisin da tahiyya ta karshe duk da a cikin lafazin ummun nura wasu sun ma bukhari raddin cewa wannan hadisin bai nuna ba cewa a cikin tahiyyar karshe ne aka ce musu haka ba a cikin tahiyyar karshe bane ba sai yace summa ruwaya sannan an rawaito akhiri al-amr bi takhayyur min ad-du'a kama sayati abin da yasa bukhari ya kawo shi nan mun nura da kyau a cikin hadisin in muka duba gaba daya ai bukhari ya kulla baban cewa babu tashahhud fil akhirah tahiyya a cikin zama na karshe anan gurin shi kuma hadisin ya mana bayanin cewa a tahiyyar karshe ne akai wannan abu idza sallaina khalfan nabi kawai yace in mun yi sallah bayan annabi kaga bai ce ba a tahiyya ta tsakiya ko ta karshe to meye dalilin bukhari na sayo hadisin a kalkashin tahiyya ta karshe yace abin da yasa dan saboda can gaba hadisin nafsin shi za a kawo shi a karshe sai a ce al-amr bi thumma liyaktar min ad-du'a ajabahu ilai sannan ka zabi nau'in addu'a bayan ka gama wannan tahiyya wanda ta hibirge ka addu'a ko a cikin tahiyya a wace ake yi tahiyya ta karshe kenan wannan ita ce bukhari ya kalla yaga cewa wannan qadiyya a tahiyyar karshe ne ake magana tunda an ce ka zabi addu'ar da ta hibirge ka tahiyyar tsakiya kuma ba a yin addu'a cikin ta yace wa du'a'u yahtasu bil akhir addu'a kuma ana yin ta a tahiyya ta karshe ne sai dai anan gurin ana nihin da tahiyya ta karshe dukkan tahiyyar da mutum a ita zai sallame ba wai sai salla biyu ba in asuba ce ma wannan tahiyyar da ita za a ce ma tahiyyar karshe tunda ita ɗaya gare ta Al-Imam Ahmad ya huddo hadisi da Al-Imam An-Nasa'i daga hadisin Abdullah dan Mas'ud da lafazi daban shine cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza qa'atum fi kulli raka'atayn faqulu at-tahiyyatu lillah in kun zamna cikin kowace raka'a bi ku ce at-tahiyyatu lillah sai ya ambace shi a ƙarshen shi sai yace summa li khatar ahadukum min ad-du'a ya a'jabahu ilai falyad'u bihi rabbahu azza wa jalla cikin nafsin hadisin da Bukhari ya kawo sai dai ita wannan hanyar da Nasa'i da Ahmad suka huddo bata cika sharadin Bukhari ba shi yasa yake huddo ta wanda ke cewa ka zabi addu'ar da take burge ka amma yana ishara akan cewa ta inganta tunda ya gina hukunci akan ta al-Imam al-Bukhari kenan nan gurin al-Imam al-Bukhari dalilin wannan yasa ya huddo wannan hadisi yace wannan lafazin kyarara ne akan cewa mutun zai tahiyya ne a cikin kowace raka'a da za a sallame a ciki al-Imam Tirmidhi da Nasa'i sun kara huddawa da lafazin yana cewa allamana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu in mun zamana cikin raka'a bi mu ce at-tahiyyatulillah sai ambace shi bi ambace addu'a ba haka al-Imam Ahmad ya huddo shi da lafazin allamani rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud fi wasati as-salati wa fi akhiriha kaga wannan lafazin na Ahmad kyarara ya biya bukata wa fi akhiriha hatta hiya ta karshe shi yasa kullun abin da muke faɗa a cikin baban hadisi yadda dai magabata suka faɗa al-Imam Ahmad da sauransu cewa hadisi ɗaya ba a dokan hukunci kalkashin shi la budda min jam'i turuq abinda malamai suka san shi da cewa jam'i turuqul hadis hada hanyoyin hadisi duk wanda zai ce da hadisi ɗaya zai dauka ka dauki gundarin sahih bukhari haka kaga hadisi ɗaya ya kawo shi kalkashin kaza kau ka dauka kace ka samu hukunci ka samu hujja to kai ta ganin kurkur kuskurantar da magabata su sai sun yi dirasa abun ne sun hada baban hadisan gabaki daya sun yi dirasa suke huddo natija dadan yaso abu ya bayyana kenan hada hanyoyin hadisi ba karama shine ma tilas dole ne ana so a dauki hukunci a kasa ya gabata da sanadin shi cikin karshe ke cewa na hadahi na yafrugu min tashakkudihi lokacin da ya gama tahiyyar shi ruwaya ce sariha kyarara akan cewa cikin tahiyya ta farko da ta ƙarshe ake ni haka Nisa'i yake cewa qulu fi kulli jalsa ku fada a kowane zama at-tahiyatulillah kaga nan duka raddi ne ake ga a cikin Fathul Bari an kawo malamin da Imam Bukhari raddin cewa ce babu mahallu shahida a ciki to wannan duka bayani ne akan cewa akwai mahallu shahida amma ba lafazin da hadisin Bukhari ya kawo a wasu alfaz na hadisin kaga nan yace qulu fi kulli jalsa a kowane zama ku ce at-tahiyatulillah wanda Nisa'i ya huddo shi hadisi na a cikin mujallal insha na biyu wa hadha yashmal al-julus al-awwal wa al-thani ibn rajab yace wannan ya hada zama na farko da na biyu kuma a cikin shurrah masu sharhin sahih al-bukhari babu wanda ya kula da jam'u turuq al-hadith in kana so ba kamar al-hafiz ibn rajab ko ibn hajar ko al-imam wannan ibn al-mulakin a cikin at-tawdih bai kula ba da hanyo ijab hada hanyoyin hadisi kamar shi saboda shi hafiz ne na ƙarshe duka wanda muke ga yana sarrado cewa a cikin kaza akwai kaza a cikin kaza akwai kaza duka ba wai duba bane ki diya har da ce har da ce suna da majalis wannan na tilawa hadisi kuma mu ga musnad na Ahmad musnad na Abu Dawud da Dayalis sun kasance wannan bayan Allah matukar aka ce akwai littafin dai an yi shi to ka tabbatar da akwai kwalwasu yake ba su bukatar leka shi wajen rubutu ko wasali ba su bukata kuma yau ka zo kai he ka leka kin ka duba baka isa ka ci gyaran ko wasali ba akan wannan hardawa da take harda ce ta kirki harda mai kwari kuma haka in ka koma janibin malaman lugha zaka gani malaman lugha haka zaka gani al-imam al-asma'i yake cewa ya hafazu sulusul lugha malamin shi kuma ya hafazu lugha kullaha duk wata kalmar da zaka gani in dai ta larabci ce ba wani yaran daban ba kai ka dan ka fade ta ce bai san da ita ba anan kusa ma an muka zo da al-imam shankili mai adwa'ul bayan fi zahir qur'ani bil qur'an wanda ba jima'ayen rasu a zamane yake zamane haka ba su tabu da zamane in aka taho baquwar kalma daya wasu abubuwan duka yana karatu cikin darasi ne haka ake dawwanawa cikin darasi ne ake dawwana kuma irin wannan sai wanda yake sai yake bari a dawwana kai yanzu kana darasin ka haka ba ka yarda a ce a rubuta shi zama matsayin littafi dan shirme da yawa zai fito to amma su dan sun yarda da kansu wannan ake rubutawa ake akan ana cikin darasi tafsirin aka zo kalma daya wanda take baquwa ce to in zai kawo muku shawahid sai ya kawo muku abiyat wajen 100 wanda yake hardace akan su wanda sun ambaci wannan kalmar na jahiliya abiyat wajen nawa sai kai tunanin cewa yana duba kuma alhali kawai zubo su ne yake anan kusa ma wanda zaka san cewa ilimin kowane lokaci Allah kawai mai sirkun niyya yake bukata ka gaskata niyya kawai zai bada shi yadda yake ba kowa Bukhari ya huddo ta wata hanyar daban anan gurin da yake cewa inna Allahu huwa salam Allah shine assalam kinnan annabi ya faɗa haka ne dan yana hana su ce kakkuce assalamu ala llahi min ibadihi nan dan saboda yace Allah madaukin sarki ba za a yi mishi addu'a ba walam ya amuruhum annabi bi adati sala annabi bai umarce su ba da cewa su sake sallah dan saboda kahin a shar'anta tahiyyan ne suke faɗar wannan abu kuma wanda suka yi hujja da wannan hadisin sun tahi akan cewa zancan jahili a cikin sallah bai ya bata sallah fa inna hazal kalam dan saboda wannan zancan an hana shi zance ne suke cikin sallah ba du'a'i bane ba zikiri bane na sallah amma da yake busu sani bane sallah su bata bace ba wa fi qawli muhaza qabla an ya'ala muttahiya dalilun ala anna murawa al-munsarif min salati la yansarifa ta'ihilla a cikin nan sun nura ne cewa duk wanda ya gama sallar shi bai kamata ya barta ba sai yayi kai gaisuwa zuwa ga Allah madaukin sarki da sauran bayin shi na gari sannan sai ya sallame dan saboda mai sallah an ce fa yana ganawa ne da ubangijin shi to ganawa nan kada ya zama an gamu da Allah mahaliccinka baka zubo bukatunka ba shi yasa suka yi wannan istinbadi cewa ya kamata tunda ganawa ne da Allah mun gamu da Allah kan arabu mu ta zubo bukatunmu shine to sai annabi ya tsaida sai ya kawo musu abinda ya dace sai fasara tahiyya wa tahiyatu jam'u tahiyya an ce at-tahiyyat jam'i ne na tahiyya wa fusirat at-tahiyya bil mulk a cikin tahiyya an fasara ta da cewa mulki ya tabbata ga Allah at-tahiyatu lillahi mulki ya tabbata ga Allah wasu sun fasara shi da al-baqa dawama da wanzuwa su tabbata ga Allah wasu sun fasara shi da as-salam as-salama ta tabbata ga Allah wasu sun fassara shi da cewa assalamatu minal afati sabitun lillah kubuta daga dukkan wani afati dukkan wani abun aibu ya gushe ma Allah Allah bai da wannan cikin zatin shi wasu sun fassara shi da al'azama girma ya tabbata ga Allah yace tujma'u zalika kulluhu kalma at-tahiyya tana hada wannan duka din kuma shine mafi kyau mufassara shi da haka dan duka sun dace ga Allah madaukin sarki haka yake cikin al-Awsat na al-Imam Ibn al-Munzir Ibn Qutayba yake cewa abin da yasa aka ce at-tahiyyatu da jam'i dan saboda kowanne fi mulukin tahiyyatun yuhya biha kowanne a cikin larabawa jahiliya suna da gaisuwar da suke gaida masu mulkin su da ita ta alheri to sai ake nihin cewa dukkan nau'in wannan tahiyyar da kuke gaida kuke ma sarakin ku to ta tabbata ga Allah madaukin sarki ta alkhair kamar da za a taho a ce ran sarki ya dade wanda da Hausa ake cewa ran sarki ya dade ko kuma wasu kuma a yaran su a zo a ce mishi kaza ya tabbata ga sarki ko kuma ka duka wannan abubuwa na alkhairi ne to duka in an tattara su gaba ɗaya sun tabbata ga Allah dadewa ta ƙarshe ta tabbata ga Allah da yake cewa as-salawatu ita ma an fassara ta da al-ibada dukkan ta gabaki daya an rawaito daga wasu magabata suka ce dukkan da'a ana kiranta da sallah kenan su tai ba akan cewa as-salawatu salloli su tabbata ga Allah wasu kuma sun fassara ta da cewa as-salawatu addu'o'i su tabbata ga Allah wasu sun fassara da rahama wasu sun fassara da sallah ta shari'a wanda muka sani sallah ta tabbata ga Allah sai kasance cikewar sallarka a cikewar sallarka kamar buda ta ne da kake yi kamar a cikin sallah ai ka ce a wajen du'a da istifta in haka nayi inna salati wa nuski wa mahaya wa mamati lillahi rabbil alamin to a ƙarshe ma kuma yake ce as-salawatu lillah sallah ta tabbata ga Allah kamar yadda can da farko ka fada sai kalma at-tayyibatu lillah at-tayyibatu an fassara ta da kalma dadada kalma dadada sun tabbata ga Allah dalilin shi ilahi yas'alul kalimu at-tayyib a cikin suratul fatir ma'ana shi cewa shine cewa dukkan wani at-tayyibu min al-kalam dadi na zance ya tabbata ga Allah wasu kuma at-tayyibat sun fassara ta da al-a'malut tayyibat ayyuka nagari dukkan su sun tabbata ga Allah dan shi Allah shi ake siffanta da dukkan wani tayyib inna Allah ta'ala tayyibul la yaqbalu illa tayyib assalamu ala Allah wannan sallama da suke da jibril da dawane sai annabi ya tabbatar da su amma sallama ga Allah sai aka hana su cewa ku ce assalamu ala Allah cikin tafsirin assalamu ala fulan aminci ya tabbata ga wane ko akan bayin shi nagari malamai sun yi magana biyu shine cewa ismullah sunan Allah ya tabbata ga bayin shi nagari dan assalamu kin suna ne na Allah fasara ta bi cewa sallama kullahu alayka tasliman wa salama man sallamahu faqad min al-afati kulluha ma'ana lahiya ta tabbata ga dukkan bayu gabaki ɗaya su kubuta daga dukkan wani afati in ka ce assalamu ala ibadillahi salihin aminci ya tabbata ga bayin Allah nagari in ma ya kasance kana nihin sunan Allah assalamu ya tabbata gare su ko kuma kana nihin cewa Allah ya kubutar da bayin Allah daga dukkan wani afati daga dukkan wata alloba sannan sai annabi ya tabbatar da su ga wannan sai dai ya ba su wani kwad wanda zai su fada sun gama shari'a ta duniya da lahira sai assalamu alayka ayyuhan nabi haka yazo cikin ruwayoyi akwai wata ruwaya da ta zo yu'allimu fi tashahhud ala al-minbar bi mahdarin min as-sahaba sahabbai sun hadu Umar yana karantar da su tahiyya a bisa minbari sai ya zabi a ce a zamanin annabi a ce assalamu ala nabi a zamanin baya gaban shi kai a ce assalamu ala nabi bayan kuma annabi ya bar duniya a ce assalamu ala nabi Bukhari ya ambata a cikin wani gurin daban suna sallama ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mauti fi tashahhud kazalik bayan rasuwar shi ma haka suke yin tahiyya ita ce magana mafi inganci cewa har bayan rasuwa Annabi mu ce assalamu alayka ayyuhan nabi khitabi na al-hadir haka za a tai zikiri ba a sauya shi dan saboda tawili sannan sai adafi wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan ya dace da fadar Allah madaukin sarki mala'iku sai ga yama Ibrahim alaihi salatu wassalam rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait cikin suratul hud kenan irin wannan addu'ar da aka yi ma gidan annabi hud ita ce aka yi ma wannan annabi ibrahim kai ita ce aka yi ma annabi alaihi salatu wassalam kuma da shi ake kawo hujja akan yi ma annabi addu'a da rahama malamai suna da sabani akan shin annabi za a ce rahmatullahi alaihi ko kuma kaka a ce rahimahullahu ta'ala za a ga ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam haka malamai suna da maganganu da dama wanda suke cewa ya halitta hujjar su akan wannan shine cewa wa rahmatullahi wa barakatuhu gashi ana fada a tahiyya sannan sai ya umarce su da cewa assalamu alaina damiri ya koma zuwa ga shi mai sallar karan kanshi da wanda ya halarto cikin mala'iku ko kai ɗaya ne ba zaka ce ba assalamu alayya dan saboda mala'ikun da suke tare da kai wannan madogara ce ga wanda suke ganin cewa in zaka yi addu'a ka fara ga wani sannan sai kama kanka magana ce ta hujja ce ta malaman Kufa a tahiya gashi sai da kai ma wasu nada kace assalamu alaina wa ala ibadil bayan kai ma mala'iku kai ma wasu rada kan ma kanka sun kawo hujja da dogon dalili a cikin wannan mas'ala malamai sun yawaita bayani akan cikin sha'anin addu'a duka suke ta kawo wannan abubuwan da nan ba gurin kawo su bane ba da sauran bayi na gari sai ce idan kun hada haka ta dace da dukkan wani bawa dake sama da ƙasa kenan yace fa yuguni zalika anta aini asma'ihim wannan ya wadatar da ace akan wani ai ta zano su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su wannan da an bashi fawatihul kalim cikin wata ruwaya yace mun kasance ba mu san abin da zamu hada ba idan mun yi tahiyya sai dai mu tasbihi mu kabbara mu gode mu Allah mu annabi muku an bashi fawatihul kalim wa khawatimuhu sai yace zaka atun fi kulli raka'a faqulu attahiyatu lillah duk in kun zamana ku ce attahiyatu lillah ya umarce su da su cike tahiyyarsu da tabbatar ma Allah da cewa shi kadai cancanta abota mushi an buda ta da tabbatar ma Allah da uluhiyya kuma a ƙarshe ma an rihe ta da tabbatar ma Allah madaukin sarki da uluhiyya tahiyya wannan ɗaya ce daga cikin tahiyoyi kala-kala da suka tabbata suka inganta al-Imam al-Bukhari ya kawo malamai sun kawo magangar tahiyya wajen al-Imam Ibn al-Mulaqin ya kawo wajen 10 wanda suka inganta ruwayoyi kuma dukkan su sun inganta akwai tahiyata Abi Musa al-Ash'ari tahiyatu at-tayyibatu salawatu lillah da tahiyata Ibn Abbas tahiyatu al-mubarakatu salawatu at-tayyibatu lillah dukkan su sun inganta daga annabi kuma an yi ijma'in cewa duk wanda ka doka kai yi da ita ta dace kuma babu sabani akai Malik ya zabi tahiyar da muka gani wanda muke yi a cikin littattafanmu na Malikiya dukkan su sun inganta wasu jama'a sun tahi cikin su akwai Al-Qadi Abu Ya'la cikin littafin shi Al-Jami'ul Kabir idan mutun ya sarayar da wani abu a cikin tahiyya cikin lafuzzan ta sahiye tahiyye shi tayi ba abun nan ba yace mafificiyar tahiyya a wajen al-Imam Malik wanda ya zaba tahiyya Umar dan Khattab wanda ya ambace ta cikin muwadda al-Imam Malik cikin muwadda ya ambace sa safa ta 77 mauqufi ga Abdullahi dan Umar cewa ya sanar da sahabbai tahiyya Abu Samun Bari yace at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi as-salawatu lillahi da sauran tahiyar kuma sai suka zo daya daga nan zuwa ƙarshe kuma daga cikin malaman da suka zabe ta malaman Andalus sun zabi tahiyar Ibn Mas'ud at-tahiyatu Abdullahi dan Mas'ud tahiyatu Abdullahi dan Mas'ud sabanin suke hasabun kowane jaha sahabun da yaje karantar da su addini ita zai sa dauka wanda Abdullahi dan Mas'ud yaje wajen su ya karantar da su ita zai sa karantar da su Abdullahi dan Umar a Madina a munbari ya karantar da sahabe wannan ita Malik rahimahullahu ta'ala ya dauka dukkan su kuma sun inganta tahiyoyi ne wanda suke tabbatattu babu du'a'i qabla salami babu yana addu'a kahin a sallame hadisi na dare babu na 149 kenan babu du'a'i qabla salami addu'a kahin a sallame mun gani cewa bayan tahiyya akwai addu'a da ake musamman tahiyya ta ƙarshe cikin shi akwai hadisi biyu da al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisi na 832 al-Imam yake cewa haddathana Abu Yaman akhbarana Shu'aibu an az-Zuhri a Bukhari wannan hanya ta yawan zawwa akhbar haddathana Abu Yaman akhbarana Shu'aibu an az-Zuhri yace akhbarana urwa an aisha shine malaman hadisi suke cewa bina'un alal jadda gini akan hanyar da aka sani gini da kan hanyar da aka sani tunda an saba yana daga cikin asbab na ilal na hadisi wanda dar qudni yayi ta dauriki ga cikin al ilal kin shi hanyar da aka saba kawowa kullum mun saba masalan wanda yake bakon abun ne bai nitsi ba cikin abun daga yaji an ce haddathana Abu Yaman akhbarana Shu'aibu an az-Zuhri za a ce kawai daga yaji wani muhaddisi ya ce hadda Bukhari ya ce haddathana Abu Yaman kawai sai dora akan wannan ya tahi sai ta bayyana akan cewa a wannan gamin kwa Abu Yaman ba daga Shu'aibu biyo ruwaya ba daga Zuhri ba ya sauya hanya kenan ka ganin gurin ya gina akan shi hanyar da ya sani amma a wannan gamin sai aka bashi ruwa ya aka yi wata hanyar daban aka bar shi daga Aisha akwai da dama irin wannan albina'u alal jadda yana cikin asbab na ila na illa daga Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta bashi labari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi salati ya kasance yana addu'a cikin sallah ta ba urwa labari ma'ana Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, yana ce Allah ina neman tsari daga azabar kabari. Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, ina neman tsari daga fitna ta masihid dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahaya, ina neman tsari daga fitna ta rayuwa, wa fitnatil mamat, da fitna ta mutuwa. Allahumma inni a'udzubika min al-ma'akham, Allah ina neman tsarin ka gami da ina neman tsari gami da abin sabo wal magaram da kuma cin bashi. Fa qala lahu qa'ilun, sai wani mutum yake ce ma annabi, ma aksaru ma tasta'izu min al-magaram, ya annabi kam abun mamaki ka yawaita yawan neman tsari gami da bashi. Fa qala, sai yake cewa, innar rajula idza garima haddasa, mutum idan ya ci bashi zai yi zance, fa kazaba yayi ƙarya, wa wa'ada yayi alƙawali, fa akhlafa, sai ya saba. Wannan daga ya tabbata akan duk wanda ya kasance bayyana, mun gani ne saboda matsalar shahar mai Ishmawu ya nuna cewa yana cikin sababban da suke hana zuwa Juma'a idan mutum ya kasance ya ci bashi kuma bayyana abun biya, ya san sun gamu da mai bashin a Juma'a, sai ya kita hiya. Kaga har ya sarayar ma da mutum Juma'a, kaga ai ba karamin bala'i bane. Kuma in mutum ya rasu koda da abun biyar, in ba a biya mishi ba, koda bayyana matsalar komai tsakanin shi da Allah, dalilin bashin nan Allah bai ƙariwa da shi cikin kabari, yana ci rataye, ba za a ƙari da sha'anin shi ba sai an biya wannan bashi. Kaga ba karamin matsala bace. Wannan ya tabbata a cikin littafin da Dajima na karanta shi, Minhajul Qasidin, wani daga cikin magabata yana bin wani bashi, ina ga mun taba karanta shi a cikin darasi. Ya zo ya kwankwasa mishi, ya ce ma yeshi, je ka ce bannana, je ki ce mishi bannana, wanda yake bin shi bashi. Shi kuma ya ji shi, yarinya ta zo, sai ta ce mishi baban mu bai nan, sai ce je ki ce mishi na ji lokacin da yace ya shiga kalkashin gado a ce bayyana. Tace ya daga murya, ya ce wani fito a kalkashin gado kake, na ji ka, na yahe maka fito, Allah ya yahe mu. Kaga wanda shi yake cewa idan mutum zai ba da labari kuma ya ƙarya. Hadisi na 833 al-Imam yake cewa daga Zuhuri da yake cewa akhbarani Urwa anna Aisha qalat, take cewa sami'tu an-nabiyya, naji annabi sallallahu alaihi wasallam yasta'izu fi salatihi, yana neman tsari cikin sallar shi, min fitnatil dajjal, daga fitina ta dujjal. Inna ma fi hadzal hadisi annahu kana yad'u bi zalika fi salatihi, ya tabbata cikin wannan hadisin cewa wannan addu'ar annabi yana yin ta ne cikin sallar shi. Yace wa laysa fihi annahu kana yad'u bihi fi tashahhudihi qabla as-salam kama bawwaba alai, amma a cikin nan babu inda yayi nunin cewa a tahiyani annabi yake wannan addu'ar kahin ya sallame, tana yiwa cikin sujada ne, dan ma gurin karba addu'a ne. Ka ganin cewa kana yad'u fi salati, ba a ce ba cikin tahiyya ko cikin hadisin, nafsin hadisin da muke magana ake bayani, dan suna arrado maka iskali sannan su walwale shi. To sai yace kamar yadda Bukhari yayi babu, yace an rawato daga Masruq daga Aisha fi zikir azabul qabr anna annabi sallallahu alaihi wasallam sai da salatan, annabi bai taba yin wata sallah ba sai ya nemi tsari game da azabar kabari. Bukhari ya huddo shi a wani gurin daban, hadisi na 1372. Haka Nisa'i ya huddo ta hanyar Jasara binti da Jaja daga Aisha, a cikin hadisin take cewa kana yad'u zalika fi dubur kulli salatin. Kaga abinda dai muke tananatawa, da Jaja ce take ba ku dariya, sunanta ne Jasara binti da Jaja. Nan gurin kamar yadda muke faɗa cewa hada hanyoyin hadisi shi yake nuna mana mahallu shahid. Yanzu nan gurin idan mutum binciken shi takaitacce ne, kawai matanin sahihul Bukhari ya gani, sai ya ce abinda Bukhari ya ambata kamar da Ibn Rajab yayi nuni, babu mahallu shahid cikin wannan gurin, dan ba a yi nuni ba cewa a wannan ruwaya da ya kawo cewa annabi yana yi ne cikin bayan tahiyya. To alhaliku Bukhari ya san da hanyoyin hadisin, Bukhari ya kasance yayi nunin cewa hadisi ɗaya yana da hanyar shi wajen sama da 200, kawai yana takaitawa ne, inda zai bi hanyoyi da littafin zai zo sifurin kabir, katuwan wani girgam na littafin hadisi. To amma yace a hadisin Nisa'i gashi kyarara, kaga yanzu me yake taimaka mana akan gano wannan hanyoyin, har da sai Ibn Rajab, har da mai kwari ta Ibn Rajab, yadda ka san mahir a Qur'ani, to haka suke ma hadisai har da. Wannan yana nuni akan cewa cikin tahiyya ne, dan gashi ta ce fi dubur kulli salatin, a ƙarshen kowace sallah, wanda a Nisa'i ruwaya take. Haka Muslim ya huddo shi ma ruwaya shi tana nuni ga haka, yace idza tashahhada ahadukum falyastaiz billahi min arba'in, kaga kyarara gashi, in ɗayan ku yayi tahiyya ya nemi tsarin Allah ga abu hudu sai zano addu'a. A cikin ruwaya mai tsawo ta bu'tashi a kadaice ta Muslim, wanda shi kadai ya kawo ta, idza faraga ahadukum min at-tashahhud falyakul, in dayan ku ya gama tahiyya yace kaza. Kaga da kama Bukhari raddin cewa ai babu cewa atahiyya ne ake ta karshe, to amma ga hanyoyin hadisin suka nuna haka. Shi kuma Bukhari mu sani cewa hafiz ne a cikin Amirul Mu'minin fil hadis, ma ya wuce hafiz. A cikin wata ruwaya yake cewa fit tashahhudul akhir, a cikin tahiyya ta karshe, tahiyya ta tsakiya ba a yin addu'a a cikin ta, kamar yadda hadisin yana cikin Sahihi Muslim. Haka ko malamai suka tahi akai cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta'awwazu min zalika, yana neman tsari game da wannan abubuwan. Haka a cikin Kitabul Janaiz Bukhari bai huddo ta ba, dan saboda ma'arufi zikiru salati fi ruwayati Aisha, ambatan sallah cikin ruwayar Aisha ita kadai aka takaita. Sai Abu Dauda ya huddo shi kuma daga hanya Ibn Abbas daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba'ada tashahhud Allahumma na'uzuka min azabi jahannam min azabil qabri. Malik daga Abi Zubair daga Bawus daga Dawus daga Ibn Abbas yake cewa kana annabi yu'allimuhum du'a kama yu'allimuhum surata min alquran. Sai ya zanu kaga hanyoyi barjak wanda suke nuna cewa karshen tahiyya ake nihin wannan addu'a. Kenan kaga da waccan ruwaya ta Bukhari ka dauka raddin zai shiga, to amma ba wannan hanya kadai shi ya sani ba, Allah mashi rahama da jin kai. Hadisi na 834 al-Imam yake cewa haddathana Qutaybah haddathana Laysu an Yazid ibn Abi Habib an Abi al-Khayr an Abdullah ibn Amri an Abi Bakr as-Siddiq annahu qala, yake cewa li Rasul qala, yake cewa li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga Annabi sallallahu alaihi wasallam limni du'a an ad'u bihi fi salati, ka karantar da ni ya ma'aikin Allah addu'ar da zan yi cikin sallata. Yace kul ka ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran, Allah na zalimci kaina zalimci mai yawa. A wata ruwaya zulman kabiran, zalimci babba. Wala yaghfiru dhunuba illa anta, ba mai gafarta zunubi sai kai. Fa ghfir li maghfirata min indika, kai mun gafara daga wajenka. Ta'kidi ne wannan. Warhamni kai mun rahama, innaka antal ghafuru rahim, kai mai gafara ne ko mai rahama. Wannan hadisin Bukhari ya ambace shi a cikin addu'a ba tare da an kebance tahiyya ba. Ya gabata shi ma cewa ambatan addu'a cikin ruku'u da sujada da sabani a cikin shi. Magana akan sanadin shi da lafuzzan shi zata zo a cikin wani gurin daban, ba nan ba, hadisin zai taho nan gaba insha Allah ta'ala. Ibn Rajab rahimahullah ta'ala. Nan zan mu takaita abinda muka wada daidai. Allah ba mu lada na kuskure, Allah mu daukin sarki, ya yi mana gafara. Assalamu alaikum wa rahmatullah.